Hukuncin Super Eagles Sunday Onisi ya gayyato Gbalahan Salami, Chimas Akas da wasu 'yan wasa 24 a wani yunkuri na shiri domin tunkarar gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a buga a ƙasar Rwanda. Ƙungiyar ta Super Eagles tana rukunin ca ne a gasar tare da ƙasashe kamar Niger, Tunisia da kuma Guinea. Za kuma su yi wasanni a filin wasa na Nyamirambo a Kigali. 'Yan wasa kamar Kalu Oji, Austin Okparaku, Jamiu Alimi, Ifeanyi Matthew, Paul Onobi, Usman Muhammad, Bature Yaro, Ezekiel Ezbasi, Tunde Adeniji, Chisom Chikata, Prince Agiri, Ikechukwu Ezenwa da Olufemi Thomas duk an gayyato su domin wannan kalubale. A gasar cin kofin nahiyar Afirka na bara, Najeriya ta samu lashe tagulla.